يرد عليه الإسلام sai abu dinga mutum ke gare shi shi kafi ne mai ni'ama wanda yake yana da wani tare da mu don kada mutum yanzu
amana
yawa sai zama da cewa ya haifa ta ta zama ummu na da ta amma ita kuma yanzu take kuma mutum ta shi zama mutum ta abada abata ba kun kafi ba eh shi ganin yau wala islam sai ku kai ya zaka mutum ta yaje bare mutum ta ba shine da jinin ta yin aba kuma mutum ta
I was able to get a little bit of a muddatu hayati sayyi
mutakar rayuwar sayyi ita ita ummu wallahi
na'am
duk wani kunce kunce da muke fara kaman wani ace da ta yi da haji ko wani abu duk wani abu da muka sai da ana yi to a matsayin harbi ne
Allahu
akbar ko wani ya aure ta ace take shi ba ne ba da take yi ne na ta so shi dai wannan abubuwan da muka fara
na'am
Allahu alam Allah ya yi wa ta